turan da na ganta na kasa fahimta bayan miti da yana ke son sake ganinta na isaranda na daga tuta idan na wahala wajen kizan huta ana bani shi akan kari je in dawo a ban kari zakau da mai sanya kai hari san ki abinda ban bari
I want to give you all this loving, all the goods, all the kissing and the hugging. This matter within my head is just disturbing, disturbing. Cause the love I get for you, you know, get stopping. Drive me crazy. I go take care of you.